Idan yau ka saba ziyartar wannan channel din, ka danna mana subscribing, kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode, mun gode. Idan yau ka saba ziyartar wannan channel din, ka danna mana subscribing, kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode, mun gode.